Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a kuma ko ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar 13 ga watan Janairu shekara ta 2018. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashin Gumel. A jiya Juma'a, 'yan sanda a ƙasar Demokradiyyar Kongo sun yi harbin gargaɗi saboda su tarwatsa wasu matafiya coci da suka taru da makokin mutane 7 da aka kashe lokacin zanga-zangar ƙin jinin shugaban ƙasa Joseph Kabila. Wakilin muryar Amurka na sashen Faransancin Afirka ya ce 'yan sanda sun ɗauki matakin ne bayan da ɗimbin mutanen da ke barin wata majami'a suka fara faɗin wasu kalaman ɓatanci ga shugaba Kabila. 'Yan sandan sun harba barkonan tsohuwa suka kuma ƙara da harbin gargaɗi. Mutane biyu sun raunata yayin da ɗimbin jama'a suka ruga ta ko'ina. A lokacin da suke cikin majami'a, shugabannin majami'ar Katolika sun yi kira ga Kabila da ya mutunta yarjejeniyar da majami'a ta taimaka aka cimma a siyasanci, wadda ta yi kira ga shugaban ƙasa ya gudanar da zaɓe ya kuma sauka daga kan mulki. Sama da shekara guda kenan Kabila ya ci gaba da zama kan mulki bayan cikar wa'adinsa na biyu, wanda ke zama wa'adi na ƙarshe da kundin tsarin mulkin jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ya bashi. Jami'an tsaro sun buɗe masu zanga-zangar ƙin jinin Kabila wuta a babban birnin ƙasar ana jajiberin sabuwar shekara, inda suka kashe aƙalla mutum 7. 'Yan kwanaki kaɗan bayan tattaunawa ta musamman tsakanin Koriya ta Kudu da ta Arewa, a mako mai zuwa sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai gana da ministocin harkokin ƙasashen waje a Vancouver don tattauna hanyoyin da za a bi wajen tunkarar bazarazanar shirin nukiliya wato da makamai masu linzami na Koriya ta Arewa. An shirya ranar 16 ga watan Janairu, ministocin harkokin wajen ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya za su gana domin nazarin nasarar da aka cimma na daƙile yunkurin Koriya ta Arewa na ƙoƙarin kaucewa takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar yunkurin shigar da kaya taɓa rauniyar hanya. Yayin da masu tattaunawa suka zamanto da ƙasashen da suka aika da sojoji da kayan agaji zuwa Koriya ta Kudu don goyon baya lokacin yaƙin Koriya, jami'an Amurka sun ce ganawar ba za ta mayar da hankali ba ne wajen tsara matakan soja. To, ana shirin labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, 'yan sandan kwantar da tarzoma sun yi amfani da barkonun tsohuwa wajen tarwatsa dubban masu zanga-zangar sabon ƙudurin dokar tsuke bakin aljihun gwamnati da za a kada ƙuri'a a kai ranar Litinin a babban birnin Athens na ƙasar Girka. 'Yan sanda sun harba barkonun tsohuwa lokacin da wasu masu zanga-zanga suka yi yunkurin shiga ginin majalisa. Babu rahoton waɗanda aka kama ko kuma suka ji rauni. Ƙudurin dokar ya haddasa zanga-zanga tsawon mako guda a babban birnin Girka. Shi ne ake tura tsammanin tallafi na ƙarshe da ya rage wasu kuɗaɗe kafin kawo ƙarshen yarjejeniyar ƙungiyar tarayyar Turai tallafa wa Girka a watan Agusta. Shugaban Amurka Donald Trump ya amince da sabon takunkumi kan ƙasar Iran jiya Juma'a, yayin da saura ƙirs a karo na uku ya ƙaƙaba sabbin tsauraran takunkumi don tilastawa Iran ta daina shirinta na nukiliya. Trump ya ce wannan shine karo na ƙarshe da zai ɗaya ƙafa akan takunkumin nukiliyar domin baiwa Majalisar Dokoki da abokan hulɗar Amurka na ƙasashen Turai kwanaki 20 su inganta yarjejeniyar ko kuma Amurka ta watsar da lamarin. A cewar fadar White House, duk wata sabuwar yarjejeniya kan Iran dole ne ta haɗa da makaman Iran masu linzami da kuma ƙayyade shirin nukiliyarta na dindindin. A mako mai zuwa an shirya Paparoma Francis zai ziyarci ƙasar Chile da Peru, ziyarar da aka tsara saboda mayar da hankali kan matsalolin 'yan asalin ƙasashen. Amma da alamu batun abin fallasa na lalata a coci da rikicin siyasa a ƙasar Peru zai dabaibaye ziyarar. Kwanaki kaɗan kafin wannan ziyarar, wasu ‘yan tayar da zaunatsi suka kai wa majami’u uku hari a wani babban birnin Santiago na Chile, suka kuma bar wani rubutaccen saƙo da ke cewa, Papa Roma Francis, wato bam na gaba zai tarwatsa ka. A jiya Juma’a ne jama’ai suka ce babu wani da ya samu rauni a harharen da aka yi, in ban da wani ƙananan ɓarna da aka yi. Shugabar ƙasa Michelle Bachelet ta yi kira ga ‘yan ƙasar Chile da su karɓi Papa Roma cikin mutunci, ta kuma ce har yanzu ba a san ko su waye suka shirya kai harin ba.
Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce,
wanda masu magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani.
To jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a wannan safiya ta Asabar.
Haka
malamin tashi lafiya.
Lafiya lau barka da warhaka.
Masha Allah yau muna jin waƙoƙin marigayya Manalimosh Dibo mun fara da wannan waƙa ta mai suna Gondere.
Eh Malaninesh
kace zuwa Manalimosh.
To kan ka
Dibo
mala
a baka ji sosai bane nace mana
na oh mana
Manalimosh
Manalimosh
kamar kace manal
eh Manalimosh
gaba Manalimosh Dibo ba
Dibo
eh da wannan waka mai suna Gondere
Gondere eh amma ita tana rayu ko kuwa
ta rasu ai ta jima da rasuwa tun shekarar 2009 ko 2010 ne ta rasu
to Allah ya ji kanta
amin
ayya
to a ga din bangai suwar sashin Hausa na Murya Amurka zuwa ga Hajiya Hassana Usman Governor Road a Kaduna birnin gwamna da fatan kuna nan lafiya sai gaisuwar Jamilu Abdu Guyaba na gidan radion BRC FM dake garin Kirifi da kawon Muktar Azare sai Al Mustafa Haji Sufi a Baucin Yakubu sai gaisuwar Ibrahim S Bello na hukumar gidan kurkuku shima a Baucin Yakubu tare da Abubakar Muhammad Dajin wato Jazi kenan sai Honorable Jalo Gani Sarkin Zango wato SA Special Duties na gwamna dan Kwamba a jihar Gombe sai gaisuwar Alhaji Mu Musa na Babaldu mai nama gangare a garin Babaldu jihar Jigawa Najeriya muna mika dimbin gaisuwa da sakon fatan alheri zuwa ga Dr. Zubairu Madaki muna taya shi da duk yan committee muna rufe taron musabaka ta jihar Bauchi wanda suke shirin yi yau Asabar din a garin Kirifi Allah ubangiji ya sa ayi a gama lafiya sai dimbin gaisuwa zuwa ga Sa'idu Abbas dan Sadau tare da Alhaji Muhammad Sabo Turakin Giya da Alhaji Abdulkadir Sabo Barwan Giya da fatan kuna da lafiya muna mika dambin gaisuwa zuwa ga Alhaji Aliyu Mai Adashi Ungorimi Ajos Jar Plateau sai Malam Nasir Yusuf Jami'in Yada Labarai na Majalisar Karamar Hukumar Gurama a jihar Jigawa tare da AM Machika mai kamfanin tona boreholes na Machika a Kaduna birnin gwamna tare da Alhaji Sani Ahmad Riman Toro sai dimbin gaisuwa zuwa ga DCP Gimba Mano Dumbulwa na headquarter hukumar gidajen kurkuku ta kasarishin jihar Yobe a da matar kiran da fatan kuna nan lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga Honorable Salisu Zakari Ningi tare da iyalansa da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga yan kungiyar masu sauraron fila bar ya huce a jihar Sokoto irin su shugaba Ali Plasco bakanikin mota more sai mataimakin sa Alhaji Idris Mai Gado da Kabi Sokoto na fata yadda haka dai ka rubuta sai secretary Muhammadu dan magaji kafinta Lulu tare da maji Alhaji Ahmad Sanda Duka maji Central Market Sokoto sai PRO Abu Gwamatsi Mai Doya Fara kasuwar dan kura Sokoto da alkali Alhaji Salisu Mai Doya Fara kasuwar Daji a Sokoto sai uban kungiya Muhammadu Gandi Faya Sabi sai garkuwan wannan kungiya wato Hassan Muhammadu Binanci a Sokoto da fatan kuna nan lafiya sai gaisuwar likita Alhaji Abba Rori Kano tare da Shatima'u Takatuku kai wannan suna wannan suna ya gara ni
gaskiya ya gara ka gaskiya zaka tado malam irin mu ya tona harshen shi
aka Alhaji dan magaji kafinta Lulu Bodinga sai Alhaji Dallami dan Malikin Safi a jihar Zamfara karshe kuma sai gaisuwar Alhaji Mamman Mai Kaji Maciya dan Auta
Zaria
Zazzau jihar Kaduna Najeriya da fatan kuna nan lafiya
haka to malam idan zan fara ne da yake yan kadan yau na tsakuro ka san a sa abaka ya fi arataya
kware da gaske
yau to zan fara ne da sakon gaisuwar fatan alheri kaga har ka sa zan fadi Manalimosh wallahi
zaka fara da gaisuwar Manalimosh
muna mata addu'a Allah ya sa rai ya huta
yau
to sakon gaisuwar fatan alheri ne zan mika ta ne zuwa ga Mustafa Muhammad Inuwa daga jihar Katsina ko ka tana shi
Mustafa
da ya biyo suka biyo tawagar gwamna da ya kawo mana ziyara na
a doctor kake ta da yayin kace doctor ai na san doctor shekaru aru da suka shige
to doctor Mustafa Muhammad Inuwa da kuma Muktar Abdulkadir wanda duka suka kawo mana da
commissioner
kudi na jihar
Katsina
to da fatan dai Allah ya sa sun koma gida lafiya kuma dai ya ce ba maganan yawa
ai ba ai
marawa baki ai mun tap immunity
an ba su takardar
kariya
daga
a ci abinci
duk abinda aka faɗa ba a cewa
komai yawa kawai ka sha kurin munka muna fatan alheri kuma muna godiya da ziyarar da aka kawo to daga nan kuma sai in shiga majalisar abari ya huce din na shafin mu na Facebook akwai Muhammad Yahaya da kuma gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga shekarau aqida shi sunan shi kenan sai Yazid Yahaya Barau sai kuma Yahaya Bature da Tijjani Dahiru da kuma Dahiru Dankoli sai gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Aliyu Muhammad Inuwa da kuma Aliyu Muhammad Alrumo da Tijjani Singa sai gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Sani bin Umar da Sulaiman Fage da kuma gaisuwar fatan alherin zuwa ga Sani Salisu Darma da Ibrahim Lawal gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Sanusi Jibrin Ya'u da kuma Nafi'u Rabi'u sai kuma Awwalu Ali da gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Khalid Muhammad Ahmad da kuma Muzammil Ahmad Jigiriya sai daga ƙarshe rufe da gaisuwar fatan alherin zuwa ga Abubakar Alƙali a jihar Katsina da kuma Ali Ahmad Alƙali da kuma Ibrahim Alkamawa a Kaduna a Najeriya sai kuma gaisuwar fatan alherin ta ƙarshe zuwa ga wanda ake kira da Sama'ila Zato da fatan sun ji kuma
suna nan lafiya kalau haka yake
to bari mu koma mu shake dan naji waƙoƙin da ka zabo ba nakan sai hankali a lajiro
haka
Bye.
ma ga goma dan yito yake kenan
wannan wannan rawan nan ce da ake dan ni da
sana eh ka sai haka suke rawar su dama yawanci da kafada ne amma kuma da karfi
da karfin siya baka gace na dana ba
in ka ga yadda suke rawa zaka ce kai wannan yin mutum amma tan kai sakan 30 ma kuma ka saba ba
da inda na dan taba dana won ai kaji naji ka fada ta ta
gaya kira ambulance
eh shine a gida yake ji ana cewa wannan ina ga ya sha rungume zaki iya bacci sai ake yi
akwai ne dan gajeren labari to mai taken borun kunya wai abin nan ne almajiri ne a sai je bara da je bara amma kuma sai je bara gidan karuwai
to fa
to kawai sai ga malamin sa ya fito daga ɗakin wata to malamin nan kuma to irinsa me zai da ya ga almajirin sa jiki
to malamin me je
eh a to ba wasu abin da ya kai mala almajiri dai ya gaishe ya fito a ɗaki kawai sai wani azanci ya zo masa ce kai alhamdulillah ce alhamdulillah da bawa ta karar musulunci
jama'an kenan wai bo kai buga kasa ta ce zai mutu gobe ce ƙarya kasa to din da ka bani guntu bari dan baka wani dan guntu
haga
shi ma wannan ne zai rage na dinga dariya kamar zan faɗa yi wai saniyar ɗan Fulani dangi na ba lafiya ya ce to Allah ka ba ta lafiya tana warkewa zan yi azumi kamar guda 29 zuwa 30 saboda in gode maka Allah kawai sani ya ku bayan kwana biyu ta ji sauke ce a to bari in cika alƙawari ɗan Fulani kawai sai ya ɗauki azumi tiriyan sai da ya 29 gobe zai yi na 30 sai jikin sani ya yi tashi ranar 29 nan da ya sani ya washe gari kafin ya ɗauna 30 ta ce gagarin kuna
ta wuce sani ya ta mutu
ta mace ɗan Fulani shi a rado a azumin bana wato azumin bana in yazo ba zai ba kenan
ba zai ba ya
ga ai kakara a can ne ce to an yi mai 30 ne fa aka ce wai yayi ce an yi mai 30 ne sai yayi guda daya kawai
sai kara guda daya
kai guda daya kawai
wato ya riga azumin sa
ya azumin sa kawai
shortcut ne wanda shi ne shortcut din ka akwai wani labari kuma wanda Umaru Sa'idu coach naga ya buga cikin shafa bare huce na WhatsApp aka ce wannan wai maye ne ko rainin wayo takin labarin kenan aka ce wata rana ne masu patrol sun fita aiki da dare misalin karfe 1 na dare sai suka iska wani dan maye ya sha ya bugu yana tafiya da kyar sai suka tare suka tambaye shi wai suka ce daga ina sai ya ce daga gida sai suka ce to ina zaka je haka sai ya ce zai je gidan radio ne sai suka ce me zaka je kai a gidan radio yawa a gidan rediyon bayan kuma duk su ma sun tashi an rufe
to tunda ka san irin kasashen mu dama yawanci 12 dare
12 dare an riga an tashi balle karfe 1 shine budan bakin sa kawai shine sai ya ce musu ai dama ba ku sani ba ai ni ne mai yin shu 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 din na gidan rediyo
ba rediyon take shu ba inji ba to shikenan aka dauka aiki ya dinga shu
eh wato wadancan sun riga sun kuma zuruto sun tashi wannan shushu da ake ji din na eh to shine yake wannan shushu
shi ne kasan da yace to akai baka je da wuri ba yanda suna kullewa zaka fara shudin to duwa yake shudin ce nan a can
tun da baka yi sama
tun da baka yi sama yace kai ma yiwa wanda aras kai latti
eh haka ne
eh ya Allah ya Allah ya paduka ana suka tana
Oh,
ya kamata mu dasa aya nan saboda lokaci ya fara kawo jiki ba
gaskiya malai ta iya waka wallahi ta iya
kwarai da gaske kwa tana daya daga cikin zabiyoyin kasar Ethiopia baki daya kafin rasuwarta
Allah sarki haka ne rayuwar kenan da
rayuwa haka take kwarai da gaske kuwa masu sauraro sai Allah ya nuna mana mako mai zuwa da ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin
Usman Kabara Ahmad
Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya
Madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki anan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.